أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، yawon musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da hakikanin ikhlasi da kuma falalan shi. Insha Allah, cikin wannan darasi din ma za mu ƙarasa cikin wannan bayanin. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Mun bayyana cewa ikhlasi wani al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci, kuma ya ishe mu falala da kuma daraja na ikhlasi, kasantuwan cewa shi ikhlasi shine abin da shedan da kanshi ya yi itirafi akan cewa baya da iko akan mutum da ya kasance yana da ikhlasi, kamar yadda muka karanta cikin aya wanda yake cewa ya rantse da izza na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma buwaya na Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa sai ya halakar da ayan Adam gaba ɗayansu, amma da kanshi ya istisna in wasu bayi, ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya ce sai bayinka daga cikinsu wanda suka kasance mukhlasai. Wata mukhlas da fatha a kan lam, ko kuma mukhlis wannan kira'a da kasra a kan la'a ƙarƙashin lam. Kinan mukhlis mutumin da ya yi ikhlasi, ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto Allah ta'ala kawai ya ma'aiki. Mukhlis kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi, wato sakamakon ikhlasin shi. Inda muka bayyana cewa misdaki bariz na waɗannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shedan baya da iko a kansu bi shaklin tam, su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wasiyansu. Amma wanda ba su ba, shedan yana da tasalluti a kansu, yakan iya samun su a wasu marahil. Saboda haka kenan wannan ya nuna mana falalan ikhlasi da kuma darajar shi da muhimmancin shi. Da a ce ikhlasi baya da wani falala in ba wannan ba ya wadatar. Abinda mutum zai sa tsakanin shi da shedan ya zamanto ya tsira daga kaidin shedan, ya kasance shi ne ikhlasi. In mutum ya yi ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala, to ya rabu da shaidan, ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala, kuma zai samu sakamako akan haka. Hakanan kuma za mu iya gani dangane da abin da ya shahi falalan ikhlasi da kuma darajar shi da sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga su ma'abuta ikhlasi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama kenan. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin wannan hadisi wanda aka ruwaito daga Imam Ali alayhi salam, inda yake cewa tuba liman akhlasa lillahi amalah, aljanna ta tabbata, ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tanadi a ranar alkiyama ga bayansa sun tabbata ga wanda ya yi ikhlasin aikin shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala, ga wanda ya tsarkake aikin shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala, ga wanda ya aikin shi ba tare da ya hada wannan aiki ba da Allah subhanahu wa ta'ala da waninsa, sawa'an ya yi ne saboda wani abu daban ko saboda mutane ko abin da ya kama da hakan, ya tsarkake aikin shi saboda Allah, ya yi ne kawai saboda Allah, tsantsan ikhlasi, tsantsan aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilma, hakanan in ilimi ne yake nema, ya neme shi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai, ya nema saboda ya yi hidima ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ya hidda bayan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin bata zuwa shari'a, daga cikin duhu zuwa haske, ya yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aljanna da ni'imomin aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga bayansa managarta sun tabbata ga wannan bawa din. Wa hubbahu wa bughda, hakanan kuma son shi da kin shi duka yayi saboda wa, saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Wata in zai so abu, zai so shi saboda Allah subhanahu wata'ala. In zai ki abu zai ki shi saboda Allah subhanahu wata'ala. Watan duk aikin shi, harakat din shi da abin ga sakanat din shi duka sun kasance saboda me? Saboda Allah subhanahu wata'ala. Duk motsin da za yi ko kawaicin da za yi saboda Allah subhanahu wata'ala ne. Watan son shi da kin shi ya kasance saboda Allah. In zaka so abu ka so shi saboda Allah na son wannan abin. In zaka ki abu ya zamanto kana kin shi saboda Allah ta'ala yana kin wannan abin. Sawan ya kasance mutun ne ko aiki ne ko abin da ya kama da haka. Wa akhzahu wa tarka, da abin da zai rika da abin da zai bari. Dukan shi yana yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala. Wa kalamahu wa samta, haka nan da maganan shi da kawaicin shi da shirun shi duka saboda Allah subhanahu wata'ala. Wa fi'luhu wa qawla, haka nan maganan shi da aikin shi. Aikin shi da maganan shi duk ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala ne. In yayi magana yayi ne saboda Allah subhanahu wata'ala yana son wannan magana din, kuma Allah ta'ala ya ce ayi. In yayi aiki yayi ne saboda Allah subhanahu wata'ala yana son wannan aiki, kuma yayi umurni da ayi. Wannan duk wanda yayi wannan, Imam Ali alaihi salam cikin wannan hadisi yana bayyana cewa tuba lahu, to aljanna da ni'imomin aljanna sun tabbata ga wannan bawa. Ashe kenan wani ai fahimta kenan, ikhlasi wani abu ne wanda yake da tarin falala, yake da tarin daraja da sakamako mai girma wanda yake jiran bawan Allah wanda ya ikhlasi a cikin dukkan ayyukansa. Hakanan kuma ikhlasi yana da hadari, yana da hadari sosan gaske. Aka ce abu kaza yana da hadari, yana bukatar zamanto ka kiyaye shi kenan, ka kula da shi, ya zamanto kana muraqaban shi da kyau. Zamu yi fahimtar wannan cikin wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake bayani dangane da hadarin ikhlasi da kuma girman sha'aninsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa al ulama'u kulluhum halaka illa al amilin, yake cewa malamai gaba ɗayan su halakakku ne sai waɗanda suka kasance suna aiki, wato sai waɗanda suka kasance suna aiki da ilimin su. Malamin da yayi aiki da ilimin shi ya hita daga cikin halaka. Wal amiluna kulluhum halaka illa al mukhlisin, suma wanda suke aiki dukkanin su halakakku ne, wato malamai kenan suke aiki da ilimin su, suma halakakku ne sai waɗanda suka yi ikhlasi cikin aikin su. Wato ba ilimi yake da muhimmanci ba, ba aiki yake da muhimmanci ba, ikhlasi. Ya zamanto mutum yana da ikhlasi a cikin aikin shi. Ilimin da ya nema ya nema ne saboda Allah. Aikin da yake yi da ilimin shi yayi ne saboda Allah subhanahu wata'ala, sai ya zamanto ya hita daga cikin halaka. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa suma wal mukhlisuna ala khatar, suma mukhlisan suna kan hadari, saboda baka da lamun cewa, baka da daman, baka da garanti akan cewa zaka dawoma akan wannan. Kullun kana bisa tsakanin khaufu ne da raja, kana cikin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma kudayen Allah subhanahu wata'ala. Ma haka ya kamata zamanto mumini ya kasance, ko da yaushe kasance yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma yana kudayen Allah subhanahu wata'ala. To yana jin tsoron azaba Allah subhanahu wata'ala kuma yana kudayen ni'ima Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine zai daidaita shi zamanto ya samu tawazun a cikin bin Allah subhanahu wata'ala. Kenan wannan ya isa nuna mana hatarin ikhlasi da kuma girman shi da matsayinsa, wanda lazumi ne zamanto mutum ya sa shi gaban idon shi a koda yaushe, lokacin da yake niyya, lokacin da yake magana, lokacin da yake aiki, lokacin da yake mu'amaloli. Ya kamata ya zamanto ikhlasi yana gaban idanuwan shi, yana cikin zuciyar shi, yana muraqaban shi, kuma yana kula da shi, saboda al'amari yana da hadari. Mutum zai yi aiki ya zamanto sakamakon rashin ikhlasi wannan aikin ya tai ga iska, baya da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda zamu gani. Sannan al'amarin ikhlasi ba al'amari bane wanda yake da sauki, yana buƙatar mutum yayi kokari. Dama wa laysa lil insani illa ma sa'a, mutum baya da wani abu sai abin da ya sa'i a cikin sa. Duk abin da mutum ya samu sakamakon kokarin shi ne, dama sai mutum ya tashi tsaye Allah ta'ala zai taimake shi. Kenan ikhlasi ba wani al'amari bane wanda yake samuwa cikin sauki. Ikhlasi yana buƙatar mujahadan zuciya, yana buƙatar zamanto mutum ya tashi tsaye Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi. Shi yasa yazo cikin hadisi na Imam Ali alayhi salam inda yake cewa tasfiyatul amal ashaddu min al-amal. Yake cewa tsarkake aiki ya zamanto aiki ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala, wannan yahi aiki kan kanshi tsanani. Tasfiyatul amal ashaddu min al-amal. Tsarkake aiki ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala kawai, wannan yahi aiki kan kanshi tsanani. Wa takhlisun niyya 'anil fasad ashaddu 'alal amilin min tulil jihad. Yake cewa kuma tsarkake niyya daga fasadi, zaman to niyyan mutun saboda Allah subhanahu wata'ala ne kawai, kuma cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala ne, wannan yahi tsanani akan masu aiki hiye da tsawon jihadi. Wato mutun zai kasance yayi tsawon jihadi wurin aiki, yayi aiki sosai da umarnin Allah subhanahu wata'ala, amma niyyar shi ya kasance niyya ne fasid, ba niyya bane wanda yake salih, ba niyyan kwarai bane, ba saboda Allah subhanahu wata'ala bane. Kenan tsarkake niyya yayi tsawon jihadi, yayi tsawon aiki a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda muka gani cikin bayani na Imam Ali alayhi salam. Hakanan muna da hadisi daga Imam Sadiq alayhi salam, shi ma inda yake bayanin cewa al-ibqa'u 'alal amal hatta yakhlusa ashaddu min al-amal. Yake cewa wanzuwa mutum ya zamanto ya wanzu, ya tabbata akan aiki, ya kasance har ya kasance aiki ya zamanto ya tsarkaka, ya zamanto kawai na Allah subhanahu wata'ala, wannan yayi aikin kan kanshi tsanani, yayi shi wuya. Kenan tsarkake aiki shine yake da matukar muhimmanci, kuma yana da wuya. Idan mutum ya tsarkake aikin shi, kenan mutum ya samu tasallati akan zuciyar shi, baya da son rai, ya iya danna zuciyar shi zamanto tayi niyya saboda Allah subhanahu wata'ala kawai. Gabobi ma za su bi, dama idan zuciya ta gyaru gabobi za su gyaru, kamar yadda zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa cikin jikin dan adam akwai wata gaba wadda wannan gaba din idan ta gyaru to dukkanin gabobi su ma sun gyaru, idan kuma ta lalace dukkanin kuma gabobin mutum sun lalace, jikin gaba ɗaya ma ya lalace. Manzon Allah ce wannan shine zuciya. Kenan idan niyyanka ya zamanto ya tsarkaku saboda Allah subhanahu wata'ala kake aikinka, shikenan duk abinda kuma zai gangaro daga gabobinka, maganarka ne, aikinka ne, zai kasance shi ma tsarkakakke ne, zai kasance yana tare da ikhlasi, zai kasance don Allah ne, ba don wani Allah subhanahu wata'ala ba. Kinan wannan yana nuna mana tsananin ikhlasi da kuma wuyansa, ba al'amari bane mai sauki, yana buƙatar mujahada, mutum ya yaki zuciyar shi, ya kokari ya ga cewa ya samar da wannan cikin zuciyar shi, har ya kasance masa malaka, ta yanda duk abin da zai yi zai kasance abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi, kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala yake harkawa. Hakan muna iya ganin ikhlasi shine abin da zai sa aikin mutum ya zamanto ya karbu. Inde mutum yayi aiki, mutum yayi aiki lasi a cikin sa, to wannan aiki mardud ne, wannan aiki ya kasance ba karbabbe ba, wannan Allah subhanahu wataala yana watsi da wannan aikin, baya da fa'ida, baya da wani tasiri. Shi ma zamu iya ganin wannan cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa iza amilta amalan fa'mal lillah khalisan li'annahu la yaqbalu min ibadihi al-a'mala illa ma kana khalisan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in za ka yi aiki to ka yi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala, tsantsan aiki, ka tsarkake aikin ka saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya karba daga bayansa wani aiki sai aikin da ya kasance khalisan saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Tun duk wani aiki da aka yi in dai ba an yi bane saboda ikhlasi, ba an yi bane don Allah, to Allah ta'ala ya kan maida wannan aiki, Allah subhanahu wata'ala bai karban shi. Wannan yana nuna mana muhimmancin ikhlasi da kuma kasantuwan shi lazim a cikin ayyuka. Kasantuwan shi dole ne ya zamanto ya girku a cikin zukatanmu, ta yanda dukkanin ayyukanmu za su kasance saboda Allah subhanahu wataala, za su kasance akwai ikhlasi a cikin su. Wannan kenan, da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abinda muka ambata. Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda za su yi iltizami da haƙiƙanin ikhlasi, su san falalan shi da hadarin shi da wuyansa, da kuma kasantuwan shi ne abinda zai sababa karban ayyuka, ya zamanto sun yi iltizami da shi a cikin dukkanin rayuwarsu har ya zamanto sun haɗu da Allah subhanahu wataala. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abinda muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.